Allah ko mai sa kai don Allah don kauna ta manzon Allah annabi shugaban mai salla mai san sa ba zai tabe ba mai karfi da karfin mulki baka bufa karfin Allah ba mai karfi da karfin iko baka bufa ikon Allah ba mai karfi da karfin kaki bai wuce tasarifin Allah ba jama'a bai wuce rundunar Allah ba Allah kai muke wa kuka zalunci ba zai dore wa
duk wanda yake zalunci karshen sa ba zai kyau
ki shiru Maryam e baba dauki hali halin madalla
bar ni na kuka Maryam babba bar ni na kuka batin babba bar ni na kuka murja babba ba ku she na tasoyi ba mai gaskiya ba zai shanka
hakuri Maryam e baba
Allah ka garan mai iko mai kyauta ba zai kwace ba
ki shiru Maryam e baba
sarkin da ya samu na doka sannan yayi matakan tuba
ki shiru Maryam e baba
mai laifi istighfari Allah bai yake yafe ba
ki shiru Maryam e baba dauki hali halin malalla Bye-bye.